An haifi Sanusi Jaku a 1940 a garin Kwarnaka da ke gundumar da Kwaro, ya yi firamare a Maradi kafin ya shiga sakandare a birnin Yamai, daga nan ya wuce zuwa Jami'ar Cote d'Ivoire da Jami'ar Dijon a ƙasar Faransa, inda ya karanci fannin tattalin arziki. Ya yi aiki a fadar shugaban ƙasa a zamanin Jawar Hamani kafin ya koma Jami'ar Yamai don karantarwa. Daga nan Sanusi Jaku ya wakilci Nijar a ƙungiyar Seyao, wato Iyomowa, a birnin Wagadugu kafin ya dawo gida. Sai dai kuma watanni kaɗan bayan haka, gwamnatin mulkin sojan Kanal Sen Kunce ta kulle shi a gidan yarin Tilaberi, inda ya shafa shekaru sama da shida saboda zarginsa da yunkurin juyin mulki. Kafin daga bisani a wuce da shi zuwa gidan kasan Dawo Timi da ke arewacin Bilma a iyakar Nijar da Libya. To amma guguwar demokradiyyar da ta girgiza ƙasashen Afirka a 1990 ta ba shi damar shiga harkokin shirya taron muhawarar ƙasa, wato Conference Nationale, yayin da ɗaya gefe suka kafa jam'iyyar CDS Rahama da wasu abokansa, wacce a ƙarƙashinta Muhammad Usman ya lashe zaben shugaban ƙasa na 1992. A wancan lokaci ɗan majalisar dokokin ƙasa Sanusi Jaku ya riƙe muƙamin mataimakin kakakin majalisa. To amma ɓarakar da aka samu ta sa ya kafa jam'iyyar PNA Al'umma, wacce ta hanyarta ya ƙulla ƙawance da shugaba Bare Ibrahim Mai Nasara, inda ya riƙe muƙamin ministan ilimi mai zurfi. A farkon shekarun 2000, Sanusi Jaku ya yi adawa da gwamnatin Tanja Muhammadu, kasancewarsa ɗaya daga cikin jigajigan ƙawancen jam'iyyar Hamayya a ƙarƙashin jagorancin Isu Muhammadu. Dr. Abdul Malik Dangaladima Haido Jaku rafani ne ga marigayi STG.
Lokacin Tanja ana sa shi kaso shina hitowa, a kama shi kaso shina hitowa, sai nan da ni da ɗiyan shi su biyar mun kace tsoho abin nan da aka yi mun gaji kullum muna biyar gidan kaso, dan Allah shi hahe mona. Yace kai abu guda zan faɗa muku, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu shina da shekara 60 da ɗaya, ni 62 gare ni, kenan bambu mai ciwo. Na biyu ya ce muna wajen shekara 12 ne cikin gidan kaso.
Alhaji Sanusi ya shiga zaben da ya bashi damar zama ɗan majalisa a zamanin jamhuriya ta shida, wato a lokacin tazarcen Tanja, domin a cewarsa siyasar ƙauracewa zaɓe abu ne da bai dace da cikakken ɗan siyasa ba. Ministan koyar da ayyuka da sana'o'in hannu Kasim Mamman Mukhtar ya yaba da halayyar mutumin da ya kira mai fafutuka don talakawa.
Ganin irin yadda ya sadaukar da rayuwar shi, kusan duka rayuwar shi bisa kokowa, musamman don tabbatar da gaskiya da adalci, musamman buskan abin da ya shahi talakawa, mutanen karkara su mu ce dukkan masoya ƴan uwa mutanen ƙasa, sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kuma mu roƙi Allah subhanahu wata'ala ya mai gafara, Allah ya yahi mai, Allah ya yahi mai.
Mashawarci na musamman a fadar shugaban ƙasa a tsawon mulkin Isu Muhammadu, Sanusi Jaku ya ci gaba da riƙe irin wannan matsayi a fadar shugaba Muhammad Bazoum har zuwa shi Litinin 18 ga watan Yuli. A ranar Alhamis 21 ga watan nan na Yuni ne za a yi jana'izar Sanusi Jaku, inda shugaban ƙasa Muhammad Bazoum da muƙarraban gwamnatinsa za su karrama shi kafin a yi masa rakiya don binne gawarsa a garinsa na haihuwa, wato Kwarnaka. Ya rasu ya bar mata guda Baturiya, wato Francoise, da ‘ya’ya biyar da jikoki aƙalla 40. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.